من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna mu Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo mu wannan lokaci don ci gaba da wannan darasi mai albarka sharhin aljamu bain sahihaini na Yahya ibn Abdulaziz al-Yahya a yanzu muna cikin babu siyar wal magazi zamu tashi babi na gaba babu ghazwatul khandaq wa hiya al-ahzab babi mai magana akan ghazwa khandaq kuma ita ce ake ce maka ghazwatul ahzab khandaq suna ne sunan rabi ne wanda lokacin da aka tashi za a ga wannan yaki wanda wannan yaki an yi shi shekara ta biyar bayan an yi hijira daga makka zuwa madina kenan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da sababin wannan ghazwa kamar da muka sani mashhuri ne cewa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo garin makka ya zo madina ya iske kabilan yahuda kabilar yahudawa kabila manyan kabiloli guda biyu al-aus wal khazraj da kuma furu'dan su wanda ake ce ma bani nadir da bani quraiza ko bani kainuka to dukkan su annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya samu zaman ko ya samu wurin zama a garin madina to sai tara su ya nuna musu duk wanda yake son ya zauna lafiya to ya musulunta ko kuma ya bar garin mun karanta wannan satin da ya wuce to lokacin su wayannan kabila yahudawa da sai suka tashi suka bar wanda suka ji ba su iya sun bani quraiza da su bani nadir sai suka bar garin madina to su bani nadir su ganin cewa an fidda su daga garin madina sai suka taru tare da kabilan quraishawa na makka da sauran larabawa kafiran larabawa su tashi su zo su kawo mu annabi sallallahu alaihi wasallam hari da shi da sahabbai dan san halakar da annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmai gaba daya su dawo gare shi wannan shine sababin wannan yaki na yakin ahzab da lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ji wannan labari ya zo mishi suna nan suna wannan shirin sai ya zauna tare da sahabbai aka yi shawara yaya ne kuke gani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shawarci mutane aka samu ɗaya daga cikin wanda ke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ana ce mishi Salman wannan Salman shi ya bada shawarar cewa kafin a tsaye a nehi wa'incan mutane mu yi kokarin mu kare kanmu mu yi rami bayan garin Madina mu zagaye garin Madina da rami ta yadda in suka taho yake bar labari su a ƙasar su Farisa su haka suke yi wasu makiya in za su zauwa haka suke yi musu kenan yanzu a yi rami da sun taho ba su san da wannan ramin ba duk wanda ya taho zai iya fadawa ciki daga cikin hikima annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi wannan shawara ta Salman suka yi wannan rami shi ake ce ma khandaq ana ce mata kuma ghazwatul ahzab ahzab kuma kamar yadda mun fassara cewa in aka ce hizb to wasu jama'a tare to wayancan jama'an na yahudawa da suka taho suka yi tarayya da na quraishawa da na bani nadir da wani suka yi tarayya dan su zo su fara maka annabi sallallahu alaihi wasallam da su ake ce ma ahzab sun taho don su yaƙi musulmai sannan su ma musulmai sai suka yi wannan tanadin ta yadda su wancan tarayya suka yi kun ga sun taro mutane masu yawa su kuma musulmai da ke garin Madina ɗan kaɗan ne Allah da ikon shi ya kama musu ya aiko mala'iku suka kama musu ƙarshe wancan bayan Allah da suka zo wannan ramin ya hana su su tsallako su zo Madina yakin bai faru ba kina wannan shine a takaice sababin abin da yasa aka yi wannan yaki mala ya kawo hadisi na farko yake cewa anil bara hadisi na farko daga bara bin azum kala ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm al-ahzab naga annabi sallallahu alaihi wasallam ranar da aka yi yakin ahzab yawm qulut turab yana iba kasa da kanshi lokacin da ake ramu ana iya yana iba kasa annabi sallallahu alaihi wasallam da shi aka yi ramu kenan sahabbai suna yi shi ma ya shiga yana yi da kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam wata ruwaya take nuna cewa yana yaki yana kwasa kasan nan hatta gangan shi cikin shugaban shi akwai gashi da ya cika da kasa da ya cika da turbaya wa qadara at-turab bayadun bi baqlihi ga yana ana ganin horin kasa ga dubun annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu yana cewa laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzil as-sakinata alaina وانت الاهدى وانت الاقدام الا كنا وثبت الاقدام الا كنا ان الاولات التي بقوا علينا اذا ارادوا فتنه ابينا kenan wannan abiya tunanin sallallahu alaihi wasallam ya zanke yake jirawa akwai ruwaya da ta tabbata sai da ya kara da cewa allahumma laula anta kenan wurin bai kawo allahumma ba اللهم لولا انت ما هدينا يا الله ان با دان kai ba da kai saukan muna da addinin musulunci da bu mushiri ba da muna nan musabbata wala tasaddaqana wala sallaina da bu mi sadaka ba kuma da bu mi salla ba wata ruwaya tace wala sumna wala tasaddaqana wala sumna wala sallaina bu mi azimi ba kina bai kawo sadaka ba maimakin sadaka sai kawo azimi mun gane fa anzil sakinata alaina ka saukan mana da natsuwa akan mu ya Allah wa sabbitil aqdama illa qina ka tabbatar da digadigan mu idan muka hadu da makiya kenan yana wannan ramu ana hidu kasa annabi na rira wannan waken yana cewa ka tabbatar da digadigan mu idan muka shisa mu wannan yakin innal ulatil lalle mutanen da azzaliman da suka kadaba kau alaina wanda suke son su zalunce mu suke muna makirci idza aradu fitnatan idan suka so su yi mana fitna su jawo mana fitna a bayina sai mu tiya ba mu yarda wannan fitna ta faru wa fi ruwayatin wa rafa biha sautuhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga sautin shi yana cewa a bayina mun kiya mun kiya wa fi ruwayatin wala sumna kenan wala tasaddaqana wala sumna maimakin sallaina wala sallaina kina wala sumna wala sallaina kenan da bu mi azimi ba kuma da bu mi salla ba to kaga wannan ruwaya ta nuna cewa wannan kari kamar da muka ce in kuka ga jar rubutu ruwaya Bukhari ce wala sumna wala sallaina kaga nan aka goge wala tasaddaqana ko to wata ruwaya kuma sai ta nuna cewa wala sallaina wala tasaddaqana wala sumna kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwaso kasa daga cikin rami yana rera wannan waƙar ya Allah in ba dan da ka shiryar da mu ba da yanzu ba mu ri sadaka ba da yanzu ba mu sallah da yanzu ba mu azumi kenan madalla da wannan ni'ima ta addinin musulunci da ka shiryar da mu ka azumi musu addinin musulunci haka mu muna sadaka muna sallah abinda zai cece mu ranar kiyama fa anzil sakinata alaina ya Allah ka saukan mana da natsuwa lokacin da muka hadu yanzu nan kafirai za su zo su muna shirye-shiryen kafirai su ya Allah ka saukan mana da natsuwa mu natsu kada mu tada hankalin mu wa sabbitil aqdam ya Allah ka tabbatar da digadigan mu illa qina idan muka hadu wancan kafiran kada mu ji tsoro mu ruga saboda adadin su suna da yawa su tarayya suka ru da laraba maka da laraba yahudawa na bani qurayza wannan bani nadir dukan su suka taru dan su zo su kawo mana farmiti ya Allah idan suka taho suka kawo mana Allah ka saukan mana da nasuwa kuma ya Allah ka tabbatar da digadigan mu kamu ruga innal la'i qad bagaw alaina alla'i jami'i ne ala kenan jami'i mutanen al-salimuna jami'i ne na mutanen da zasu taho su zo su rundunar mutane da zasu zo wa kada bagau alaina wanda ke yi mana makirci wanda ke tana da mana makirci idza aradu fitnatan idan sun so sai zo mana da fitna shine yaki a bayina sai mu kiya ba zan bari su zo ba waru fofiwa wata ruwa yake cewa atar warat turab sha'ar sadrihi kasa ta cika gashin da ke cikin annabi sallallahu alaihi wasallam gaban shi wa kana rajulan kasira sha'r annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai yawan gashi wa huwa yartajizu bi rajis abdullah ibn ruwaha ya kasance yana rira irin wannan waken kaga wannan wake na abdullah ibn ruwaha annabi sallallahu alaihi wasallam yana rira shi wannan wurin kaga annabi sallallahu alaihi wasallam gaya yana rera waki kuma alqur'ani ya nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana ya san waki ba ko yana yin waki ba kaga ya saba mu wannan hadisin ko bai saba ma ba almasu kai maganganu game da wannan hadisin da wancan aya cewa nan annabi sallallahu alaihi wasallam rerawa ne yake yi ba shi yayi shi ba dan kuma aya ta nuna cewa asali annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana yin waki ba mun fahimta kenan babu cin karo da juna wacce aya ta nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba mawaki bane ba wannan kuma tana wannan hadisi yana nuna cewa shi rerawa ne yake yi ba shi yayi shi ba mun fahimta Anas radiyallahu anhu kana Anas dan Malik yake cewa sha'al muhajirun wal ansari hafiruna al khandaq mutanen garin Madina dan mutanen ansar da kuma muhajiruna wanda suka hijira daga garin Madina daga Makka zuwa Madina sun kasance suna gina wannan rami haula Madina zagayen Madina wayanquluna turab ala butunihim wa hum yaqulun suna daukar kasa suna kwasa kasa ala butunihim a ganin bayan suna cewa nahnu alladhina bay'u muhammadan ala alislam ma baqina abadan wa fi ruwatin ala jihad kenan nahnu alladhina bay'u muhammadan mune Makka muka yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam baya'a wata ruwaya alal islam wannan kuma alal jihadi ma baqina abadan din dai har abada indai muna tare da musulunci to ba za mu gushe ba muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu nabi sallallahu alaihi wasallam wa yushibum annabi kuma yana ba su ansa su suna rera wannan waka suna cewa nahnu alladhina bay'u muhammadan mu ne muka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam baya'a muka karbi musulunci ga annabi sallallahu alaihi wasallam muka kama mushi muka yarda da tahe shi shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana maida musu ansa yana cewa allahumma innahu la khaira illa khairul akhirah fa barik fil ansar wal muhajira annabi sallallahu alaihi wasallam yana maida cewa ya allah babu wani alkhairi fati alkhairul lahira wata ruwayan wata wani waken wanda ba wannan ba la aisha illa aisha al-akhirah nan wurin la khair illa khair al-akhirah allahumma la aisha illa aisha al-akhirah babu wata rayuwa mai kyau ingantatta nagarta nagartacciya indai ba rayuwar lahira ba kaga nan kuma wannan su kuma yana cewa babu al-khairi mai kyau rayayye nagartacci in ba al-khair al-lahira ba فبارك يا الله كسنيا البركه في الانصار ده متانن مدينه والمهاجره ده متانن سكوي هجره ده مكه وفروا يا تنفضل في الانصار وتروايه كغنن فبارك نن كما فضل في يا الله كمس غفره كغفرتي متانن مدينه ده متانن متانن سكوي هجره ده مكه سوى مدينه قال سيكي تا يؤتون بمرء كف من الشعير انا زو مس ده كود yan ana zo musu da cikon hannu na sha'iri fa yasna'u lahum ihalatun nasikha ana ihala mai nasikha abinci ana da wannan sha'iri dan ana zo musu wani ne na kawo cikon hannu na sha'iri ana musu abinci amma abincin nan ana hada shi da mai ihalatun nasikha mai wanda zai wadace abincin mun gane to da ubayne dal kauli sai a rika azama mutane gaban su lokacin suna shinwa wal qaumi shiyaun kuma ga mutane suna cikin shinwa wa hiya idan hiya bash'atun fil khaliqi bash'at wa hiya bash'atun fil khaliqi kina annabi sallallahu alaihi wasallam yana yasa ana kawo musu wannan abinci ko wane ne ana zuba musu gaban su lokacin suna shinwa sosai wala harihum matin kuma wannan abincin in aka kawo musu yana da wari matinin wanda yana da wari sosai wa fi ruwayatin yahfiruna fi gadatin barida yahfiruna fi gadatin barida suna sun fara ginin wannan khandaqin da sahani barida tun lokacin da ke da sanyi sanyi to kaga wannan hadisi shi ma Anas dan Malik yana nuna mana cewa sahabbai sun kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam basu mushi tawaye ba suka kama da su aka rika wannan yakin musu tawaye ba sai babu na gaba babu marje nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ahzab babu mai magana akan makoma annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka dawo daga ahzab kuma manta cewa yakin ahzab ba a samu aka yi shi ba ba a samu aka yi shi ba lokacin sahabbai da suka bada wannan shawara aka yi wannan rami ko da suka zo Allah da ikon shi sai ya aiko mala'iku mala'iku da suka zo sai suka ta da kura a wurin malaiku ba ba su yi musharaka wurin yakin ba, amma sai suka tada kura. Duk wanda ya taho cikin kafirai ga kura ta rufe mishi ido, ga rami gabanka. Duk wanda ya taho me za ya faruwa? Sai dai mutai fada cikin rami, dan da kura ta rufe maka gabanka ba ganin abin da kake gani gaba. Ma'ana ba su samu suka shigo garin Madina ba. Mun fahimta? An samu an koma salin alim. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma da shi da sahabban shi, an koma salin alim kai tsaye. Annabi ya hidda kayan yaki, ya kwanta damara ta yaki, sai ya kwanta damara ta yaki, sai aka aiko, sai Allah ya aiko malaika Jibril. Malaika bin Jibril ya zo ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, menene kake yi? Sai ya ce, ina hidda kayan yaki ne, an gama yaki. Malaika Jibril ya ce, la, ai har yanzu yaki bai kare ba, yanzu mu mala'iku yanzu muka daura ragamai ne, yanzu muka daura kayan yakin mu. Mun fahimta? Annabi yana ganin cewa an dawo Madina, an daura kowa na hidda kaya. Mala'ika Jibril kai tsaye ya zo ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, yake cewa ai mu yanzu ba mu hidda kayan yaki ba, ga Bani Qurayza can tana can ta shirya abinda kuka ma Bani Nadir. Na amince muku cikin kabilan Yahudawa akwai Bani Nadir, akwai Bani Qurayza. To Annabi sallallahu alaihi wasallam malaika Jibril ya ce, ga Bani Qurayza tan su ma suna wasu tanadin daban, su ma suna son su zo su kawo maka farmaki, dan haka ka shirya kafin su baro garin su, ku shirya ku je ku same su. Annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye sai ya ce ma sahabbai, ku tashi kowa ya daura kayan yaki, kada wanda ya saki sallar asar nan garin. An kusan yin sallar asar ne. Annabi ya ce musu su yi sauri, maza su bi hanyar ina Bani Qurayza, kada su saki su yi sallah sai Bani Qurayza. Shi ne babun da za mu karanta. Shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa marke Annabi sallallahu alaihi wasallam azab, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga Bani Qurayza azab, yake cewa Ali ibn Umar radiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma anna Nabi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lana, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana, lamma raja'a min al'azab, lokacin da ya dawo daga yakin azab, ya ce la yusalliyanna ahadan wal asra. Kaga nan ruwaya Bukhari ya bayyana cewa wal asra, amma sai a ruwayar da ba tashi ba sai ce la yusalliyanna ahadan kawai illa fi Bani Qurayza. Kai tsaye mala'ika Jibril da ya ce mishi, ga Bani Qurayza ta su ma suna shirin su kawo maka farmaki, mu yanzu muka daura damara, yanzu kai sauri ka kaje ka samu wayannan mutane. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sahabbai ya ce, ku yi sauri ku bi hanyar Bani Qurayza. Annabi bai tahi ba, tura su ne zai biyo su daga baya. To su kuma wannan sahabbai da suka ji wannan labari kai tsaye cika umarni na Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba su tsaya komai ba, suka dauki hanya suka tafi Bani Qurayza. Fa adraka ba'dhum al-asra, wasu daga cikin su sallal asr ta same su fi dare su bi su hanya. Faƙala ba duhun, sai wasu daga cikin suka ce, la nusalli hatta na a tiha, ba za mu salla nan ba har sai mun shi Bani Qurayza kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu. Wa ƙala ba duhun bal nusalli, wasu kuma suka ce, a lokacin sallah ya yi, mu tsaya mu yi sallah. Ai Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce kan yi sallah yana nufin mu yi sauri mu je mu kai ma waɗancan mutanen farmaki kafin ya zo, ba yana nufin cewa ko da lokacin sallah ya ka kusa ku yi sallah. lam yurid minna zalika, annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan abu yake nufi ba. fa zikira zalika annabi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam aka bashi labari, falam ya anif wahidan minhum, sai annabi sallallahu alaihi wasallam bai gare hankowa ba daga cikin su. Ma'ana da annabi ya ce kada ɗayan ku ya saki yayi sallah sai Bani Qurayza. Kaga kowa fahimta shi, za ta tayi cewa ko da sallah ta kama ku, in dai ku dage ku bi hanya sai kun je Bani Qurayza ku yi sallar asar, saboda muna son mu gan ku canza sauri sauri. Mun fahimta? Wasu sai suka fahimci, a'a so ne ake mu yi sauri kawai, ba ana nufin ko da lokacin sallah ya baka mu tsaya. Kaga sai aka samu sabani, wannan sun fahimci kaza, wannan sun fahimci kaza. Ba su tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam me ake nufi da wannan magana ba, ko da lokacin sallah ya kama kan mu tsaya, ba su tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Shi kuma Annabi yana musu umarnin cewa malaika Jibril ya ce musu, ga Bani Qurayza can suna son su kawo muku ari, ku yi sauri ku je ku same su, ku tarbi su kafin mu zo. Kaga kada wani ya sallar azhar kamar yanzu ka ce mawa ne, yi sauri kan ma ka tsaya komi sai ka je wuri kaza. To kaga wannan abin da kace kai tsaya komi ya iya nihin kai, ya iya fahimta cewa kana nufin da cewa kai tsaya ko bisa hanya kai tsaye yaji can din nan sun yayi wani ya yi fahimta cewa su ne ake in yi sauri kawai kenan in yi sauri in dai na kusan kaiwa na yi tsayin sallata sannan in yi saurin shine sabanin da malamin da sahabbai suka samu mun fahimta to kaga nan wurin da suka zo tarbiya da karantarwa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda ya tsaya ya salle da wanda bai tsaya duka bai gala in kowa ba saboda shi gurin shi dai a samu a je wajen wannan mutanen kafin su baro garin su ko kaga da wanda ya sau da wanda ya tsaya ya salle da wanda ya tsaya shi bai salle ba duk da wuri da suka tsaya inda kai gaba kai ka tafi ka mun gane da abun yake ka aika mutane guda biyu su ta tsaya wani ya ce tsaya kaza wani ya ce a barin tsaya bar ijira ka an ce ka bi ba za ni ba to kaga tsaya da kai me fa'idar tsaya kai ma da ka tsaya kai mun fahimta amma sai suka tsaya wancan suka yi sallah kuma suka ji wasu suka ce a tunda an ce mu ka bi sallah ai mu san wata hikima bace yasa an ce ka bi sallah ba sanya mun fahimta sai da suka ji can gari to wannan ke nuna cewa wasu malaman suke nuna cewa kaga ga sahabbai sun yi sabani amma ba su gara in junan su ba da aka sabani ko da yadda ya samu sabani tsakanin juna tsakanin mu musulmai to kada wani ya soki wani saboda mas'ala ce ta fiqh mas'ala ta fiqh dan kun samu sabani ba ta da matsala kamar matsala ta aqida matsala ta aqida ta hisani yanzu idan muka samu sabani da kai wani bangaren aqida to nan ne matsala babban matsala wanda babu sauki mun fahimta amma matsala ta fiqh ni na ga cewa ni na yarda cewa in za a sallah in kama hannu wannan ya ce bai yarda ba wannan bai sa mu samu sabani da ni na kai mas'ala ce wanda tana da fadi wannan yana zalman istiraha wancan baye bai samu sabani da kai amma wancan ya yana zagin sahabbai wannan baya zagin sahabbai to wannan aqida ce wanda mai tsanani wanda ba a sauki cikin ta ko kuma wannan ya yi imani da wata siffa cikin siffofin Allah wanda yace shi bai yarda ba Allah ya siffanta da wata siffa wannan ba a sauki cikin wannan mun fahimta ko kun bangaren la ilaha illallah wannan yana bautar wannan kai kana bautar wancan wannan babu sauki amma in dai abu ne da ya shafi masail fiqhiyya to fiqh wannan kowa ce mai wadi mazahibul arba'a ga sunan ɗaya ɗalibin ɗaya ne wancan ɗalibin wancan ne gurin ka ne karatu amma ga ya mun samu sabani amma kuma ga yana yanzu yana karatu gurin ka bai sa muka rabu ba amma inda matsala ce ta aqida dole wancan yana wannan yana mun fahimta ga sahabbai sun samu matsala sun samu sabani amma da yake sabani na aqida ne na me na fiqh ne to babu wata matsala wani ya tsaya jira wani kuma da suka ji Annabi bai ce musu komai su duka kowa yana musu kan daidai mun fahimta kowa kan fahimta shi haka fiqh kowa fahimta shi haka na fahimta kai ma haka ka fahimta mutai lahiya ne mun gane ana Aisha radiyallahu anha Allah karam a daga Aisha matan manzo Allah karam ta rata take cewa qalat take cewa usiba sa'ad yawm al-qadr sa'ad bin abi waqas an soke shi lokacin da aka tayi yakin khandaq ramahu rajulun wa nabawan Allah ya soke shi min quraish yuqalu lahu hiya yuqalu lahu hibban ana ce mishi hibban ramahu fil akmal fil akhali akhal kashi ne nan da ke bayan tsaran baya nan ta nan ya soke shi wasu malaman kuma suka ce a nan ne wajen a wasu fa daraba nabi sallallahu alaihi wasallam khayma sai annabi ya buga mishi runwa fil masjid a masallaci ne ya uduhu an karim in yana son ya ziyarce shi kai tsaye dan lokaci ya zo ya ziyarce shi falamma raja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al-khandaq lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga khandaq wa da'a silah sai ya aje kayan yake shi waga ta sala sai ya yi wanka fatahu jibril alayhi salatu wassalam sai ga malaika jibril ya zo mishi wayan fudu ra'asuhu min al-gubar yana kakkabe kura ga jikin shi fa qala qad wada'at as-silah ya kai annabin Allah ka aje kayan aiki ne ka aje makamai ne na yaki wallahi ma wada'tuhu sai annabi ya ce ban aje su ba ukhruj tafita zuwa ilaihim ka fita zuwa gare su qala nabi sallallahu alaihi wasallam fa aina sai annabi tambaya ce ina ne fa ashari ila bani quraiza sai annabi malaika jibril ya nuna mishi ce kai sauri ka tayi bani quraiza fa atahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa anzalu ala hukmihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya same su kai tsaye faraddal hukuma ila Sa'd, sai suka yi kokari suna son su sasanta shi. Sa'd dama dan wancan kabila ne, musulunta yayi. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, to kai Sa'd, kai zaka mana hukunci. Kala fa ila ahakum fihi, zan yi muku hukunci insha Allah. An yi qutalul muqatil, za a yakan duwan wanda yake bin addinin musulunci. wa an tusabba nisa'a wa dhurriyya, za a matan su kuma za mu kawo musu su zanto bayi tare da mu da dukkan wasu kabilan su da zuriyoyin su, za su yara kanana dukkan su da mata za mu kawo musu su zanto ganima gare su. Wa an tuqsam amwaluhum, kuma za mu kasa dukiyar su tsakanin mu ta zanto ganima. Kala Sa'd, sai Sa'd yake cewa daga nan shi da baya da lafiya yake cewa, Allahumma innaka ta'lam annahu laysa ahadun ahabbu ilayya, ya Allah ka san cewa babu wani wanda na hiso an yujahiduhum fika min qaumin kadzabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhrajuhu, yace ya Allah ka san cewa babu wani wanda na hiso in yake shi kamar wanda ya fitar da Annabi sallallahu alaihi wasallam daga gidajen su daga Makka da shi da sabon shi da kuma wanda ya karyatar da aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam da annabta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya maimaita yace, Allahumma inni azunnu annaka wada'atal harba bainana wa bainahum, ya Allah na ganin cewa na sani cewa ka aza yaki tsakanin mu da wa'ancan mutana. Fa in kana baqiya min harbi quraish shay'un fa abqi lahu hatta ujahiduhum fika, ya Allah idan ka san cewa akwai sauran yaki tsakanin mu da Qurayshawa, ya Allah ka tabbatar da ni an mi shi'in shahadi ga wannan mutane in yi shahada. Wa in kunta wada'atal harba, ya man kuma in ka san cewa ka tsaya da yaki, in ka tsaya da yaki tsakanin mu fa fushraha, in ka tsaya da yaki to ka karbi rayuwata, fa fushraha ka karbi rayuwata tun daga nan. Waj'al mautati fiha, ka sa rayuwata karshen mutuwata a wannan lokaci. Fanfajarat min labbatihi, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam subhanahu wata'ala ya karbi rayuwar shi a wannan lokacin. falam yarahum wa fi ruwatin wal masjid khaymatun min bani kubar, min bani menene bani ibifar kenan. Nan Sa'd yake cewa fahjirhum, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake Sa'd bin Abi Waqqas yake ba da labarin cewa a wannan lokacin kai sai Allah ya karbara shi. Falam yarahum, bai samu ya koma wurin su ba har ya yake su, bai samu yayi wannan shahada da ya so ba. Daga nan wurin sai ga wasu kabila wanda ake ce ma Bani Ghifar suna kusa da shi cikin wannan runwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mashi. Illa damu yasilu ilaihim, sai ga jini yana zubo musu yana gangarawa. Fa qalu ya ahli al-qayma, sai suka ce ya ku wanda ke cikin wannan ruwa wanda ke sai wanda sai yake ciki, ma hazal ladhi yatina min qiblikum, menene wannan abin da ke so mana daga cikin ku. Fa iza sa'adun, sai ga Sa'd ya gudu shurhahu daman, sai ga Sa'd jinin jikin shi ne yake zuba yake gangarawa yana shiga inda suke. Fa mata minha radiyallahu anhu, sai ya mutu cikin wannan khaima, Allah ya mishi yarda. Wa fi hadith Sa'd bin Abi Sa'id al-Khudri, Allah kara mishi yarda, yake cewa lamma dana Sa'd min al-masjid, lokacin da Sa'd ya matso, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ce Sa'd ka zo ka yi mana hukunci, can baya da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen Bani Qurayza ana sa ayin hukunci, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ce Sa'd zai hukunci. To lokacin da ya matso, kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma mutanen Madina, qumu ila sayyidikum, ku tashi zuwa ga shugabanku, don da wannan yana daga cikin shugabanni a wancan lokaci shine Sa'd. Faja'a fajalasa ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai zo ya zauna wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kala hakamta bihukmillahi aw bihukmil malki, da kan musu hukunci wannan magana da ka faɗa cewa mu yake su, mu yake duk wanda yake Allah da manzon shi, kai hukunci ne da hukuncin Allah ko kai hukunci da shi hukuncin shugabanci, cewa kai shugaba ne kai hukunci ko kai hukunci da hukuncin Allah ne. To nan wurin kaga nan wannan ruwaya bata kawo ansar da Sa'd ya bada ba. Annabi ya tambaye shi hukuncin da kai tsakanin mu da Bani Qurayza, hukuncin da kai ka hukunci da hukuncin Allah ne ko ku kai hukunci da cewa kai matsayin ka na shugaba ne kai hukunci. To nan wurin kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni yace qumu ila sayyidikum. Wannan Sa'ad bin Abi Waqqas lokacin yana cikin ciwo. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle Sa'ad shi zai hukunci a dauko shi a zo da shi. Yana daga cikin ruwa aka kira shi aka ce zo ya hukunci. To da yazo sai Annabi yace ma mutanen Madina gaba ɗayan su ku tashi ga wannan shugaban naku. Kaga nan malamai ke kawo mas'alan cewa tashi ga shugaba. Ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni cewa duk inda shugaba yazo a wajen ku ya halitta ku tashi gare shi. Menene hukuncin tashin? Mun fahimta. Na Annabi sallallahu alaihi wasallam dan girmamawa gare shi saboda shugaban shi sayyidin shi. Mun fahimta. Kenan wasu malaman ke ganin cewa wannan ya daga nan ana daukar fikin cewa duk inda wasu al'umma suke idan sarkin su yazo wurin ko shugaban su yazo wurin dan kun tashi kun gaida shi ba matsala bane ba. Dan kun tashi tsaye wurin gaida shi ba matsala bane ba. Mun fahimta. Sai sa dabi'ar Laraba in za ya gaida ka ba ya gaida ka yana zaune. Babu girmamawa. In za ya baka hannu ku sallama yana zaune ya baka hannu. Asiya tashi tsaye sannan ya baka hannu. Mun fahimta. Daukan cewa kamar ya dauke ka kan wani babban shiri ka wani shugaban shiri kai. Mun fahimta. Wa fi hadisi Sulaiman daga hadisin Sulaiman nake cewa kana sami'tu nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana fadi ashalal ahzab minhu al'ani aghzuhum wa la yaghzuna nahnu nasiru ilaihim. Yayi annabi sallallahu alaihi wasallam yake mamaita yake cewa mu yanzu mu ne zamu yakan su ba su sa su yakin muwa nahnu nasiru ilaihim mu ne zamu tashi mu je inda suke. Yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu duka wasu kabila da yahudawa Allah ya kawo karshen su. Dama can Bani Nadir ne da Bani Qurayza ga Allah ya kawo mala'iku ya sun kama mana wurin yakin su mu halakar da su. Yanzu dole sun yi hakuri mu ne ke zuwa mu yake su ba su bane ke tasowa su gojin su yake mu. Wa fi hadisi Anas kala daga hadisi Anas yake cewa ka anni anzuru ila ghubar sa'idan fi rizqiq. Sa'ad Anas yake cewa lokacin da aka kawo wannan farmaki kamma ina ganin gubar sa'idan tana dagawa sama duk kura ta yi sama min zuqaqin fi mabda bani ganam da cikin kabila bani ganam ko kuma gane ghinam duk kabila ɗaya ne dukan su. Sa'ad Anas dan Malik yake cewa gani nan kamar ina kallon lokacin da malaika jibril ya ko da mala'iku suka zo suka tara kura tana tashi sama ina ganin ta gata nan tana mukiban jibril ga malaika jibril yana sabka salawatullahi alaihi Allah ya kara mishi yarda yake cewa hina sara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila bani qurayza lokacin da bani qurayza annabi sallallahu alaihi wasallam ya tahi zuwa zai tahi bani qurayza lokacin da sahabbai suka tahi shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi su bayan kafin aje mala'ika jibril da shi da mala'iku dama mala'ika jibril ya ce mishi mu ba mu aje yaki ba mu yanzu ne muka tashi yaki tun daga wata kabila can mu dama Allah ya aiko mu ne mu kama muka. To yanzu wannan khandaka ba aka samu aka yi ba to ka shirya ga Bani Qurayza ta su ma sun wani tanadin daban da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sahabbai ya su yi kokari su je su yi abin da za su yi kafin ya zo. Ana suke cewa ko da muka shi kai tsaye muke ganin cewa ga mala'ika jibril nan wurin ya tada kura su ma duka bane gina aka tada musu kura sai ya zanto yakin shi ma bai samu abin da su samu cin nasara ba. Sai babu mai magana kan gazwatul Hudaybiya. Hadisi na harko cikin wannan gazwa an Yazid ibn Ubayd an Salmata kala bay'atu Nabi sallallahu alaihi wasallam Salmata bin Aqwa yake cewa nayi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam mubay'a summa adaltu ila zilli shajara sai na koma nayi tsaye cikin karkashin irtatiya wanda aka yi mubaya'a na sulhul Hudaybiyya. Sa'ad bin Abi Salama bin Aqwa bancin an yi mubaya'a tare da sahabbai mutane duk sun tafi sai ya rage sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Salma shi ya koma gefe sai ya zo wajen shi yake cewa falamma khabban nas lokacin da mutane suka rage qala ya ibna qayyatin al-aqwa ya kai dan aqwa ala tubay'a shin ba kai mana mubay'a ne qala qultu qad bay'atu ya rasulullah yace ya na riga nayi mubay'a annabi Allah qala wa aidan sai ya kara mamaita yake cewa ba kai mana mubay'a ba fa bay'atu saliyan sai dai na kara mamaitawa nayi mubay'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam faqultu lahu ne kuma sai nace mishi wane ne kenan Zaid ibn Abi Ubaidin sai yace mishi ya aba muslim kunya salma ibn kaqwa abu muslim yake cewa ya aba muslim ala ayi shay'in kuntum tubayuna yawma izin tubayuna yawma izin ka akan me kuke yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam baya qala ala almauti yake cewa akan cewa ba za mu guduwa ba sai dai ko a kashe mu mana ala almauti na wurin idan mun ma annabi sallallahu alaihi wasallam baya cewa in za a tahiya ayi sulhu tsakanin kafiran quraishawa da musulmai to ba za mu koma baya ba ba za mu sha da baya ba sai dai akan mutuwa mu da abin da za ya faru in ma a kashe mu in ma mu samu mu tsira to wannan lokacin da aka yi sulhu tsakanin kafirai da musulmai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zai tahiya garin Madina garin Makka yayi umra sahabbai Sulaimana Qurayshawa suka hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tahi yayi umra tahiyar shi ta farko tun da can farko tun lokacin da aka fitar da shi lokacin da suka yi hijira annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu ba ya tahi Madina Makka saboda ganin tashi hankali ya san ko ya tahi ba za su barin shi ba sai wata rana wannan malamai na cewa shekara ta shidda bayan an yi hijira sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kokari da shi da safe ya so ya tashi sai ya je ya umra sai suka hana shi to lokacin sai aka yi mubaya aka yi sulhu cewa ayi sulhu annabi sallallahu alaihi wasallam a bashi kwanakai in da ya zuwa ya ce in ya ce bakin kwanakan da zai yayi umra ya fito ya dawo kenan ba za a zauna a can ba kuma suka azama sharada babu sulhu ma'al mushrikin babu mai magana akan sulhun da annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi da tare da mushrikai anil bara daga bara bin asim yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lamma arada an ya'tabira lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya so yayi umra arsala ila ahli makkah sai ya aika ma mutanen makkah yas'aluhum yasta'sinuhum li yadkhulu makkah sai yake kiran su yaje wajen su yana neman izinin su dan ya shi ya shiga garin makkah fastaratu alaihi sai suka azama mishi sharuda Allah yuqima biha illa thalath layalin kada ya tsaya garin makka ya nemi izini to sun bashi izini amma kada ya wuce kwana uku a garin makka wala yadkhulha illa bi shallabali silaha idan kai za ya shiga kuma kada ya shiga da makamai a hili sai dai shallabali ya sanya shi boye su ya sa shi boye in za ya shiga sharadi na farko kada ya wuce kwana uku sharadi na biyu in za ya shiga kada ya shiga da makamai a hili kenan da an gan shi da makamai a hili kenan alama yaki ne zoyi ya boye koda yana da makamai ya boye su wala yad'u minhum ahadan kuma kada ya ce ya kira wasu su shiga musulunci sharadi na uku in ya shiga kada ya ce ya kira wasu su shiga addinin musulunci wa fi ruwayatu wata ruwaya take cewa wa alla yakhruj min ahliha bi ahadi in arada an yattabi'ahu kada ya shiga kada ya saki ya taho da wani koda wani ya ce zai musulunta ya bi ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam to kada ya jawo shi su taho ya jawo wani dan makka ya tafi shi madina wannan bai yarda wannan duk ba su yarda da wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam duk kuma ya amince saboda sulhu ake so ولا يمنع احد من اصحابي ان ان اراد ولا يمنع احد من اصحابي اراد ان يقيم بها كما شرطي نغبا kada ya hana daya daga cikin sahabbai in sun so su zauna garin makka su sahabbai babu matsala amma shi karan kanshi kwana uku kawai aka bashi amma su sahabbai babu matsala kada ya hana wani sahabi daga cikin sahabbai in ya so in yana son ya zauna gidansu tunda dama cikin wanda suka yi hijira ne suka tafi makka suka tafi madina to cikin su wanda suka taho tare da shi dan wani kamar misali Ali da Abi Talib shi ma dan Makka ne in yace ba ni koma Madina sama na zani to Annabi sallallahu alaihi wasallam bai da incin ya hana shi mun fahimta dole ya bar shi ina Abu Bakar shi ma asalin dan Makka ne in ya dawo yace shi yanzu ba ya koma Madina zaman shi zai to Qurayshawa sun azama mai shartin kaya Annabi hana to kaga wannan sharda masu tsanani wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam kawai sulhu ake so a yi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san hikimar da za ta zawa gaba amma in ba haka ba da garin ku a ce in ka je ka wuce kwana uku kuma an aiko ka ne dan ka isar da sako addinin musulunci ga wurin da awa an ce ka saki kai da awa kuma kai ne ma kake a musulunta to ko da wani ya musulunta kada ka ce ka tahi da shi garin Madina dole ka bar shi nan wurin to kaga duk wannan kamar tahaddi ne ake yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ji ya karfa قال فاخذ النبي فاخذ يكتب الشرط النبي صلى الله عليه وسلم سي انشي abin rubutu yace ya ba goya ba Ali da Abi Talib yana ya umarce shi yace ya rubuta wannan shartin da suka rubuta fa kataba hadha ma qada alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace Ali da Abi Talib ya rubuta cewa wannan shine abin da aka yi hukunci wanda annabi Muhammad rasulullah shine ya wannan hukunci fa qalu law alimna annaka rasulullah inda mun san kai manzo ne ga cikin takarda da karuta Muhammadu Rasulullah inda mun san manzo ne kai lam namnauka da ba za mu hana ka shigowa ba wala bayanaka da mun muka mubaya walakin uktub sai dai abinda muke so ka rubuta rubuta mu abinda muke so ba abinda kake so ba ka rubuta cewa hadha ma qaba alaihi Muhammadin bin Muhammad bin Abdullah ka rubuta cewa wannan shine hukuncin da Muhammad dan Abdullah ya rubuta mana ka rubuta Rasulullah saboda mu aibun ma san kai annabi bane ba inda mun san kai annabi aida ba mu ana ka shigowa makka ba fa kala ana wallahi Muhammad bin Abdullah annabi yace musu adaran tsuwa yace ni Muhammad dan Abdullah ne kamar da kuka fada babu gardama wa ana wallahi rasulullah kuma ni dinnan manzon Allah ne Allah ne ya aiko da aikin Allah ne kala wa kana la yaktub annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi bai iya rubutu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ummihi ne bai iya rubutu ba bai iya karatu ba ba shi ke rubuta ba sai Sa'ali da Abi Talib ya rubuta qala fa qala li Ali sai annabi ya ce ma Ali imhu rasulullah goje kalmar rasulullah tunda ba san wannan kalmar goje kalmar rasulullah fa qala Ali sai Ali ya ce wallahi la amhahu abadan Ali da Abi Talib sun ce kuma wallahi ba za ni gojiya ba na san cewa kai annabi ne kuma dai kai dan aikin Allah ne to wannan takarda haka za a barinta qala fa arinihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba da takarda in gani qala fa arahu iyaha iyahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam aka bashi takarda fa mahahu nabi sallallahu alaihi wasallam bi yadihi sai annabi ya sa hannu ya goge da kanshi falamma da qala wa madatul ayyam lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam suka yarda da shartan annabi ya yarda suma sun yarda annabi ya shiga tun da ya karbi sharadin sai annabi ya shiga to sai kwanakan da aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam suka wuce atau aliyan sai suka zo wajen Ali dan Abi Talib fa qalu sai suka ce mishi mursahibaka falyartahil gaya mu mutunanka da ka zo tare da shi ya hita ya bar garin tun da kwanakan da muka bashi sun cika fa zakar zalika annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakar zalika Ali رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم سي علي بن ابي طالب يزو قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تند aka babu sun cika قال نعم yace eh sun cika sun martahala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tahi shi ya bar musu garin wa fi riwayatin wata riwaya ke cewa fa kharaja nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fita fatabi'ahum ibnat hamza sai ga iya hamza dan dan abi talib tabiu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ammi tana kira ya kai dan uwan babana yan tana kiran shi fatanawalaha ali ibn abi talib fa akhadha bi yadiha sai annabi sai ali da abi talib ya tarbiyata sai ya kama hannunta wa qala li fatima sai ya ce ma fatima radiyallahu anha annabi ali da abi talib ya ce ma fatima dunaki ibnat ammaki ga dan uwan ga diyar dan uwan babanki ita ce diyar Hamza da dan Abi Talib fahtamalaha sayyid Fatima ta dauke ta faqtasama fiha Ali sai daga nan aka saba kai ta gardama annabi sallallahu alaihi wasallam da za ya tahowa wannan yarinya da ta biyo su sai annabi sai Ali da Abi Talib ya ce ma Fatima dauki wannan yarinya ta hida ita daukar ta mu ta hida ta yarinya ce karama ɗan uwan diyar dan uwanki ce dan uwan babanki ce to yanzu an tafi da yarinya to kowa yanzu so yake ya nuna jarumta shiga wannan yarinya dangin ta kowa ya taso wannan yana cewa gidana za a tayare ta wannan yana cewa gidana za a tayare ta faqtasama sai suka samu sabani tsakanin su faqtasama fiha Ali da Abi Talib wa Zaid da Zaid wa Ja'far da Ja'far kowa ne yana takama ai yana da dangantaka da ita shi za a ba ta ta gidan shi fa kala aliyu ana akumbiya aliyu yake cewa ni na hitantanta da ita tunda ni na sa Fatima matata ta taho da ita wa hiya ibnat ammi kuma iya dan uwan babana ta wa kala Ja'far Ja'far yake cewa ibnat ammi ni ma dan iya dan uwan babana ce Ja'far dan Abi Talib shi kuma aliyu dan Abi Talib dukkan su suna takamar cewa ai iya ɗan uwan baban su ce wa khalatu hatati kuma ya uwan mamatta kuma ita nake aure kaga dai shi yana ganin cewa shi ne cancanta ne ta wa qala zaid shi kuma zaid yake cewa ibnatu akhi ibnu kuma iya ɗan uwa na ce iya ɗan uwan shi ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka zo madina an hada zaid da hamza ne aka hada su kai mu'aka ta musulunci ɗan uwan taka ta musulunci da kenan kaga tunda ya rasu yanzu ni ta kamata a rike ta tunda dan uwanta babanta da ni annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada mu to kaga kowa yana takama yana da dangantaka to yaya za ai kowa yana takama fa qada biha nabi sallallahu alaihi wasallam khalatiha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunci yace akai ta wurin ɗan uwan mamatta wa qala al khalatu bi manzilati al ammi wa bi manzilatil ummi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai dan uwan maman mutum matsayin uwar shi take abarta ta tahiyyar dan uwan mamatta sanda shi zai da ya hada wannan guda biyu wai wake Ja'far ya hada abuwa guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al khala bi manzilatil ummi wa qala li ali sai ali sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ali da abi talib anta minni wa ana minka annabi sallallahu alaihi wasallam dai kwanta musu da hankali su biyu yace ai kai dan uwana ne jinin jikina da jinin jikinka da ɗaya ne ni kamar tsoka jikinka cike rayuwa gare ni ni kai ma kamar tsoka jikina cike rayuwa gare ka kai hakuri kenan wa qala li Ja'far sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mi Ja'far shi kuma ashbahata khalqi kai kuma kana kama da ni wa khulqi kuma halayen kama suna da kama da halayina kai mutun ne mai hakuri kai mutun ne mai kaza yatta sufanto irin halayen Ja'far irin halayen ka irin halayina wa qala li Zaid sai Zaid kuma shi kuma aka cewa anta akuna wa maulana kai kuma dan uwan mu ne saboda asali kana bawanka muka yanta ka sai muka zanto muka hada ka kai kuka yi dangantaka da wancan sannan kuma maulana ka zanto karkashin mu kace saboda mu muka yanta ka ka zama namu kai ma dangin mu ne wa fi ruwayatin mu'allaqa wata ruwaya kuma wadda ta zo ta ta'liqi faja'a abu handal radiyallahu anhu yuhammil fi quyudihi faraddahu ilayhim sai yazo abu jandal yazo yana nuna cewa shi wannan da hukuncin da akai ga abin da ta kamata a yi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya san abin da ya kamata mun fahimta to wannan dogon hadisi wanda ya nuna cewa sulhun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tare da mutanen Makka kafiran Makka lokacin da annabi ya so ya je umara malaman sun nuna cewa bayan wannan malaman sira sun nuna cewa bayan wannan umarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi bayan ta sai da ya saki sai da ya ƙara koma ya wata hijira ya yi wata umarar daban saboda wannan an yanke mishi hukunci an tsaida mishi manufar da yake so ya isar mun fahimta to kaga nan wurin abu na farko da zamu tattauna wa kanta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara ta 6 ya koma akai sulhu Hudaybiya kuma shekara ta 6 ne ya koma ya hijira shi ya yi umar shi ta farko lokacin da ya koma Makka bayan ya yi hijira in sai da shekara 5 bai koma Makka ba mun fahimta cikin sharuɗan da suka azamai cewa zai kwana 3 kawai kafin ya koma sannan kuma suka azamai cewa kada ya tafi da makamai a bayyane a gili dole ya koye makaman shi sannan suka mishi hukuncin cewa ba za ya da'awa ba in ya shi sannan kuma koda wani ya karbi da'awar shi ba za ya jawo shi su tawo ba sannan kuma ba za ya hana wani daya daga cikin sahabbai ba ya ce za ya zaunawa kaga wannan inda muka tattara maganan gaba daya malamai ke cewa idan muka tattara wannan sharuɗan gaba daya yana nuna cewa su ne suke idan annabi ya zo shi kadai ne ba su mun fahimta inda sun san yadda za su yi duk yakin da suke su kwace sahabbai da suka musulunta suka kai tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ya hita ya hijira shi kadai mun fahimta me muke me za muke fahimta wannan cewa in ya tawo kada ya tawo da kayan yaki kuma kada ya da'awa kana wanzu an tare mai kada wasu kada mutanen da yazo da su su karu kada mutanen da yazo da su su karu wanda ka zo da su ma so muke mu kwace su barantana an ka zo kai da'awa ka ƙara kwace mana mutane mun fahimci wannan sannan ka gana Annabi sallallahu alaihi wasallam muka duba abinda aka aika shi shine yayi ne yayi da'awa amma an ce mai ka aika yayi da'awa malamai suka kawo kalkashin ayat da Allah subhanahu wataala yake cewa alam tara allazina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimu salata wa atu zakat lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabban shi sahabbai mana sahabbai suna ta kokarin cewa su a bar su su je su yaki ya za a yi a koro mu daga makka a kwace mana duke a mana kaza Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa isbiru ku yi hakuri ku da ku yi sallah ku yi azumi kawai ku yi azumi ku yi zakka suna cewa a bar su su je su yaki a wannan lokacin da aka tai wannan yaki da aka tai wannan sulhu ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa yaya za a yi a hana mu mu yi rayuwa a garin mu inda muka so inda nan aka ta nan aka haife mu da duke mu da komai an fitar da mu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu su yi hakuri addinin musulunci mai sauki ne ayi hakuri ayi hakuri kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi kiran su karshe Ali da Abi Talib shi nunawa yayi ne rubutun ma da aka sashi ba zai gyara ba saboda ni ji yana daga cikin waɗanda ke suke ganin cewa abin na damun su muna da yanci muna da iko muna ganin cewa a bar mu mu je mu yi abin da muke so amma an hana mu kuma muna da yanci mu ma mutane ne mun fahimta to kaga wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam shi din ne ake san a kura ba sahabban ba tunda an ce kada ya saki ya hana wani daga cikin sahabbai in ya ce zai zauna gidansu Annabi ya hana shi to kaga wannan disan sharuda ma'ana sharuda ne wanda suka azame ta yadda ya hasala ya ce bai yarda ba to shi dama ba mu san kashi mu mun fahimta sannan kuma nan wurin inda Ali dan Abi Talib mas'ala ta biyo cikin wani hadisi lokacin da Ali dan Abi Talib Annabi ya ce mishi goge ya ce baya gogewa nan malamai na kawo bujjan cewa ga Aliyu Annabi ya umarci shi a biyakiya to nan wurin suke cewa kiyawa Aliyu dan Abi Talib nan wurin wani matsayi take ya saba ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ta cewa Allah ya umarni cewa ku yi mishi da'a ko ta wata hanya da'a ga Allah ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da'a ce ga Allah mai da Allah faqad a'ta mai da rasul faqad a'ta Allah duk wanda ya ma annabin Allah da'a to yayi ma Allah da'a to kai kuma Ali dan Abi Talib ka kima Annabi sallallahu alaihi wasallam da'a a wannan wurin mun gane to kaga nan wurin malamai sun ba abu an sun bada shi da fadi har suka kai cewa Ali da Abi Talib ya kiyaye mun fahimta shi ko nan wurin da har yanzu girmama ce ga Ali ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba kiyawa ba ce saboda su yanzu nan yaya za mu komai mu zanto mu ne kaskantattu mu za mu ta bin su muna ta yarda da abin da suke so wannan ba za a canza su ba in suna karba su karban ba su karba ba za a canza ba mun fahimta wanda abinda ke nuna mana cewa Aliyu ba ya kiya bane ba dan reni ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yadda Annabi ya ansa sai ya goge dan da ya kara kwantar masahabbai da hankali kai ma Aliyu ya hakuri mun fahimta ya ansa ya goge da kanshi kenan ba reni bane ba Ali da Abi Talib ba ya reni Annabi sallallahu alaihi wasallam bane da yace ba sa har yanzu girmamawa ce lalle Annabi manzon Allah ne ko ki yarda ko ka ku yarda Annabi manzon Allah ne mun fahimta ya Annabi Allah ba komai za mu musu biyayya ba mu ta yarda da abin da suke so dan muna son zaman lafiya mun fahimce da abin yake wato wani zai iya karanta wannan wurin ya fahimci cewa Ali dan Abi Talib yayi mu Annabi sallallahu alaihi wasallam gardama ne dan yari na shi ko dan wani abu ne kamar haka mun fahimta kuma ganin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam mu karan kan mu sahabbai abin girmama ne ba mu tunanin Ali dan Abi Talib zai yi wannan ga Annabi sallallahu alaihi wasallam mun fahimta bal girmamawa ne gare shi ganin cewa komai su sai da a ce mu mu yi hakuri ai ba komai za mu taba su ba inda an bar su irin Umar dan Khattab shi ba ma za a wannan sulhun ba ba za a ma yarda ba kawai in suna barin mu mu shiga da ƙarfin mu su bar mu mu shiga mun fahimta na'am sannan nan mas'ala ta gaba yana karantar da mu cewa musulunci kowane lokaci idan aka samu mubarazar tsakanin kafirai in ana san a zauna lafiya tunda babu asalin shi babu an kawashe ne dan neman zaman lafiya sulhu mun fahimta in aka ce a tsananta kaga za a hana shiga makai sannan hikimar da ta sa kuka baro garin Madina tun daga kilo wajen nawa a kuka zo daidai za ku shiga garin Makka a hana ku shiga kuma ku koma to kaga abinda kuka so ku cimma guri ba za ya samuwa ba in kana so kai kaza sai in kai kaza mun yarda shartin mu in dai ba zai cutar da mu ba mun fahimta saboda me addini ko lokaci zaman lafiya yake nema ba tashi hankali ba idan kafirai suka so idan musulmai suka so za a iya shiga da makamai a yaki makai amma saboda addinin zaman lafiya ake so ba tashi hankali ba sannan nan wurin kafirai sun ce su daga cikin sharadin da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka azama cewa in ya shiga kada ya taho da kowa ga riwayar Bukhari ta nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ga diya Hafsa dan Abi Talib ta zo tana nuna ga dan uwanta Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka taho Ali da Abi Talib ya taho da wannan yarinya Annabi bai ce komai ba kamar manta ta amma sharadi cewa kada ya fito da kowa haka ne to kuma ga ya bari wasu daga cikin sahabbai sun taho da wani wannan yana nuna cewa Annabi ya saba alƙawarin da ya yi na sharadin da ya dauka saboda ba shi ya taho da ita ba mun gane sannan kuma wannan yana nuna cewa dama sun ci kada ka hana wani daga cikin sahabbai in yana son ya zauna to garin su ne Ali da Abi Talib kuma ga yarinya ta ga dan uwan babanta ba su da yancin su hana yarinya ta nihoro dan uwan babanta ba wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Annabi shi dauko ta faranta na a ce ya saba alƙawarin da ya dauka so da yawa nusus suna buƙatar sharhi dan saboda mutum zai iya karantawa ya fahimci abun baibai can farko Annabi ya shar an ma'aza mai sharbi kada ya hito da kowa kuma ga ya dauko wata yarinya ta hore ta mun fahimta kenan kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi hito da ita ba baran tana ci ya saba mun gane sannan kuma nan wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam mas'ala ta karshe da muke son mu tattauna tsakanin shi da ƴan uwan shi shine Zaid da Ali da Abi Talib da Ja'far Annabi sallallahu alaihi wasallam dukansu ganin cewa Ali da Abi Talib shi ya dauko wannan yarinya matar shi ta dauko ta aka taho da ita yanzu sai da aka zo garin Madina yanzu wannan ya ce Ali za a ba ta wannan za a ba ita amma Annabi sai ya duba ya gani kai Ali da Abi Talib na san yadda zani in kwantar muka da hankalinka kai ma na san yadda zani in kwantar muka da hankalinka kenan ku bari ta tai wurin ƴan uwan mamata saboda me Annabi sai ya ba su ansa al khalatu bi manzilati al ummi ita ƴan uwan mamaka matsayin mamaka take mun fahimta ba ta da wani wanda za ya kulawa da ita kamar wannan ƴan uwan mamashi mun fahimta to nan malamai suka kawo mas'alar cewa al khala bi manzilati al ummi duk inda khala take tana matsayin uwa mun fahimta to khala matsayin uwa ba kowane wuri bane ba saboda wurin cin gado khala ba ta tsayawa matsayin uwa wurin cin gado idan mutum ya rasu ga baban shi da rai amma mama shi ta rasu ba a jawo waccan ƴan uwan mama ta shi a ce ta zo ta ci gado mun gane amma ana nufin cewa al-khala bi manzilati al-ummi ƴan uwan mama tana matsayin uwa wurin gudanar da al'amuran da uwa za ta yi maka gudanar da al'amuran da mahaifiya za ta yi maka mun fahimta wannan baiwa Allah idan kuka zo da ita garin Madina kuka kai ta gidan wani matar shi ce za ta kula da ita waccan kuma shi ma matar shi ce amma wannan ƴan uwan mama shi ce ai uwan mamar ta ce kenan ta yi kulawa da ita fiye da sauran wa'ancan da ake gani to na zamu gani insha Allah idan kuka tambaya sai a tambaya in babu tambaya sai mu yi addu'a abinda muka faɗa da Allah ka ba mu ladashi abinda muka faɗa da kuskure Allah ka yafe mana Allah ka nuna mana kuskure ka ba mu ikon gyarawa Allah ka yi ikon akan komai اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم انك على كل شيء قدير يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك